This is Ben Eshmade with Arctic Circle Radio, and I'm joined today by The Hand and Itchy, and maybe the spokesperson, I'm not sure, for The Hand is Rachel Dadd. Hello, Rachel.
Hello, Ben.
Can you introduce me to your colleagues?
Yeah, this is Wick Smith, who's playing the kora and the ukulele and singing, and Itchy from Japan.
You'd like to play your first song?
Yeah.
What are you going to play?
This is called In the Morning.
Da 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 da